alƙawari ko zamba kina ji na rai dake so wani al'amarin sirrin ciki ko me kina shi dake soyi yana da rana in ba zai zama ƙareci ba alhaki bai kama da lada bangara nar mayaudari ba zuciya zaki ba nufansa so ba zan mallaka na yarba ba ni kallon wuya da nisa Thank you kuma yi bazan ki ba sarki zuciya ban rabe dake ba
She does.